Santana, 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 Ayari, Santana, Santana, Ye, Santana, Santana, La ilaha illallah, Santana, Anna Muhammadur Rasulillah, Santana, Mai garamin Ubangida zai koka, Santana, Ni babban Ubangida ya huta, Santana, A duban jane na mai dawaiya, Santana, Ni zo muku da salon Santana, Santana, Jan gaishe da masu yi min rana, Santana, Tunda irman nuni ya ta nuna, Santana, Ni ban ta kamar tsayin girma ba, Ni babba ba Santa Bata na musan idan yungu ne Santa Dogo ba ai ba za adamu ba Santa Wai na sa duburun waka Santa Ni na sanar ba su fan waka Santa Ni na shata ma hadun waka Santa Dukan su sun ci kasuwa sun bar ta Santa Matan mu Allah sa sun huta Santa To sai mu daina gabar waka Santa Mu daina ce ku ce ba waka Santa Kai kowa rabin sa shine nashi Santa Ai ba ya dai ya tunna wani shi Santa Da Aminu da awayen waka Santa Shi ma fa baituka ya saka Santa Na Adam zango gwanin maka Santa A cikin ta har kida ya doka Santa Sannan da sunusi anun maka Santa Ga nura innuwa mai waka Santa Ga Umu M Sharif mai waka Santa Ga Nazifi Asnani waka Santa Ga Baban Musadi mai waka Sharifan Najeriya kun doka Santa In kun je kasa in kun duba Santa Za ku ga ado banje na Santana Santa A kasan su da akwai Santana Santa Ciki ko wace wutar kara ta kwana Santa Shi ne ya kwana bai barci ba Santa Shi ne ya kwana bai barci ba cikin gida ko daji Santa ku taho mu je gidan daurama Santa ta daurama ma ba ya jidda Santa Hajiya Binta Lola na gaishe ki Santa matar sarkin daura a gaishe ki Santa Salisu yaran har da dadi ne fa Santa ku ga yawa dan ka da ruwa ya kare Mutari na gaishe ka Santa Na mokan kaji ka iyaka huta Santa Ku biyo da mu je garin Kano zan koma Santa Na ce ku taho gida Kano zan koma Santa Gai da Salisu ya haya alaramma Santa An gode murja ikon Allah Santa Murja na tigiwar mata Santa Ke yi mini kairin Santa Ya ban tararka har shadda Santa Ya bani dubu ɗari in je na yi ɗinki Santa Santana na yaba na gode Santa Santana na yaba na gode Santa Dila san gaida mai dawaiya Santa Shi ne ya sa ni turba hanya Ke kan maza mata ne Santa Shin wai ina Adam e zango Ka ce in ga yawa dan ka da ruwa ya kare Santa Santana Santana ya ba na gode Santa Santana na ka na ya ba na gode Santa Har ba na kan yabar soyayya Santa shi so in so sa sanja
bella bo kele na gode
sanja
na ganka danguna ka doka
sanja
anguna na sanni ikon Allah
sanja
sale su yara gaishe ka
sanja
my musical studio na ka
sanja
ina munzali la jawa
sanja
munzali la jawa na gaishe ka
sanja
ina abdul majid ko bainan ne
sanja
na bokal shi da ilwa bas zo ba
sanja
ina hasan diamond na ku
sanja
anas ina gaishe ka
sanja
tafiya da wani dani
sanja
amma idan ba za ya lalace ba
sanja
shi ne kin tafiya dawowa
sanja
wani ya tafi kuma bai dawo ba
sanja
mu gyara zuciya yan waka
sanja
mu daina yin fushi yan waka
sanja
Suleiman bokal ina gaishe ka Lusi anu anu maka
Sanja
Nakasi na wanduku
Sanja
Da alisho muiwaka
Sanja
Jibrayu kwasam abuja gaisheka
Sanja
Marabannamu agaisheka
Sanja
Sanat ina gaisheka
Sanja
Ina tubo studio na abuja
Sanja
mai shada waina gaishe ka
Sanja
don bashi ke wannan wana tanka
Sanja
sare da haske ke ma gaishe ki
Sanja
abin da haske restaurant
Sanja
injiniya sanat ina gaishe ka
Sanja
GIB IP gaishe ki
Sanja
yariki
sanja
hadiya jalungwa gaishe ki
sanja
nace kwace wutar karata kwana ta kwana ki ya kwana bai barci ba
sanja
ina kidan santana
sanja
ku yoyar war santana
sanja
mata yoyar santana
sanja
dan santana
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 santana santana santana